Al'ummomin Biram da Fulani na jihar Filato mazauna jihar Adamawa sun nuna rashin jin daɗi da takaicinsu da yaran tashe-tashen hankula da yankin ke fama da su, musamman waɗanda suka barke a kwana-kwanan nan. Sakamakon haka ne ma suka yunkura wajen ba da tasu gudummawa da zimmar maido da zaman lafiya tsakanin al'umman Biram da Fulani. Shugaban al'umman Biram mazauna jihar Adamawa Malam Yakubu Dawad da jami'in tuntubar jama'a na ƙungiyar Miyetti Allah na ƙasa Malam Sanusi Bara sun ce baya ga tuntubar juna da zaman tattaunawa da suke yi daga lokaci zuwa lokaci, suna baiwa al'ummominsu da ke zaune a gida Filato shawarwari ta yadda za su zauna lafiya da juna. Sai dai bakin shugabannin biyu ya zo ɗaya, inda kowannen suke zargin jami'an tsaro da nuna son rai da kuma rashin adalci a duk lokacin da aka samu barkewar rikici a yankin. Al'amarin da suka ce yana da daruru ta rikicin wanda ya ci ya kicinyewa, kuma yakan maida hannun agogo baya a kokari da ake yi ganin cewa an kawo zaman lafiya a yankin na Filato. Da farko ga abinda shugaban al'umman Biram mazauna jihar Adama Malam Yakubu Dawad ke faɗi game da aiki da suke yi domin samar da maslaha ga tashe-tashen hankula da ke afkuwa a jihar Filato.
Kamar yadda yake a waje, akwai kokari da mutanen da suke a waje suna kokarin domin gidajensu, haka mu ma muna ba da shawarwari da Fulani da mu yan uwa da muke zama yan Filato, muna zama a waje, muna roƙon a hada kai. Gaskiya ka gan idan ba Fulani ba ana bata ma Fulani suna. Fulani na so su ma su taya kafa biyu su yi bincike ina ne yan bata gari nan suke fito da suna shiga a saki a tsakanin su, suna bata masu suna. Gaskiya idan an yi wannan bincike mun da muke waje za mu ji dadi.
Shi ma da yake bayanin irin matakan da suke dauka wajen tankade baragurbi tsakanin Fulani waɗanda ake tuhuma da yan kasar Mali ne. Malam Sanusi Bara, jami'in tuntubar jama'a na kungiyar Miyetti Allah ta ƙasa, ya ba da shawara ga hukumomin tsaro da gwamnatin jihar Filato su yi amfani da rahoton da kwamitin da dariye ya nada shekaru da suka gabata.
Ba za a rasa wasu elements da suke fadawa irin gigimu ba. Ga jaka bincika ma kwata-kwata bayan Najeriya ba. So wasu da suke da ra'ayi ko kuma suke da interest a cikin wannan abubuwan suna dauko wasu mutane don su bata zamantakewa mutane. To kuma ana so a warware wannan matsalan a samu tsohon gwamna na Plateau, shi ya san mutanen shi, shi ya sayar da su kai da su, ya zanna ya yi musu huduba na zaman lafiya.
Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar ƴan sanda na jihar Filato DSP Emmanuel Abu ya ce babu gaskiya a zargin da ake wa jami'ansa na nuna son kai a duk lokacin da rikici ya barke tsakanin Biram da Fulani.
That the police is taking. Can you if you agree with me? Any time in Gabia, the people, the inhabitants, all of them, the engines, the method police have been using is trying to resolve the uprising.
Ya ce babu hali mu kyale a yi amfani da jami'anmu domin nuna son rai. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, Adamawa, Najeriya.
Al'adar kabilanci ina mafuta ta kanu. Nigeria tamu mata cho mu har hade kan rikicin cikin gida al'adar gabilanci me ke sanya haka Allah.